mallaka da amfani da makami babu izini, tsarawa da hada baki wajen aikata miyagun laifuka, kisan kai da kuma tada hankalin jama'a suna daga cikin abubuwan da aka tuhumi Alhassan Ado Doguwa a zauren kotun. Lauya mai gabatar da kara barista Aisha Salisu ta ce rahoton farko na binciken yan sanda ya nuna akwai zargi akan Alhassan Ado Doguwa cewa ya hada baki da wani mai suna Bashir Dahiru na ƙauyen Jammaji da Bala Mai Doki da Hamisu Musa da Nazifi Asanane da Abdullahi Haruna da kuma ƙarin wasu da dama. Da yanzu haka yan sanda ke neman ruwa a Jallo bayan da aka ce sun tada fitina ta hanyar cinna wuta a sakatariyar NNPP ta karamar hukumar Tidin Wada a yankin kudancin Kano. Kazalika ana tuhumar Alhassan Ado Doguwa da raunata wani mai suna Alhassan Muhammad Sarkin Fawa da wasu mutane da dama. Kana ana zargin ya harbi wani Ibrahim Danbala da bindiga baya ga jikkata wani Awali Dauda kuma daga bisani ya raunata wasu mutane da wuka. Tunda fari dai sai da Alhassan Ado Doguwa ya fada wa kotu cewa shi fa yana muradin a karanto masa waɗancan tuhume-tuhume da harshen Hausa zalla maimakon yaren Turanci, bukatar da kotun ta amince da ita nan take. Daga bisani dai lauyan Alhassan Ado Doguwa barista Abdul Adamu ya roki kotun ta bashi belinsa la'akari da matsayinsa a Majalisar Wakilan Najeriya, amma barista Aisha Salisu ta soki yunkurin ba da belin. Alƙalin kotun mai shari'a Ibrahim Mansur Yola ya bada umarnin a tsare Alhassan Ado Doguwa a gidan kurkuku, amma ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 7 ga wannan wata na Maris, kafin daga bisani a samu ƙarin bayanai da shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Kano. Ya zaka dai masana a fannoni daban-daban na tsokaci akan wannan batu.
Alamu ne na cewar yan sanda sun fara tashi tsaye tsaye waddaka su ga sun yi abin da ya kamata a irin wannan lokaci. Rashin yin haka a baya shi yake kaiwa ga aita maimaita abubuwan da ake yi marasa daɗi. Duk sanda aka ce ga wani da ake zargi kamata yi komai girmansa a tuhume shi, idan ya kada kansa shikenan a sake shi, idan bai kada kansa ba a tsayar da doka a kansa ta yadda gobe wani ba zai fara ba.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano. Shi kuwa lawan kare haƙƙin bil'adama Dr. Audu Bulama Bukarci na cewa
wani laifin kamar wannan wanda ake zargin shi Alhassan Ado Doguwan ai ƙarshen rashin imani kenan, a je a sawa mutane wuta a cikin ofishi kuma a tare su a hana su fitowa. Wanda dalilin da yasa yayi wannan a wannan lokaci shine an zarge shi da wasu laifuka a baya kuma ba abin da aka yi masa duk da akwai shaidu. To amma yanzu da aka kama shi, to sai mu jira mu ga me dokar za ta yi. Domin a ka'idar dokarmu, tunda zargin kisa ake yi masa, na farko dai ba za a bada belin shi ba. Idan muka ga an bada belin shi, to kaga kawai wato an yi wani kamar larai garke ne. Idan ba a bada belin shi ba kuma mu ci gaba da bibiyar shari'an nan har mu ga lokacin da aka yanke masa hukunci. Idan aka yanke masa hukunci, to sai mu yaba wa kotuna da 'yan sanda. Amma a yanzu za mu ce abin da suka yayi daidai, amma ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara 40 da yatsu.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.